jake sauti and a bit.
Shela musu kauna fitilar duniya.
Tun akwai magana ban abin biya.
Da na rasa ki da na ya hajijiya.
Da warwari nake gabar kana tsaya.
Kin da gabal ke sora ta biya. Kamar goma sirbajo min dai mu dai dima
sai kajo min dai mu dai dima
da billan jin ya ce ma barka ma
kada mu jike ni da kai mu dauyin ma
Allah ne ya baki ilama
karkara birni karfe kowa nawa
ita nuna
ha masoyina
kina raina I'm over again in those about to run. Sharing Kaya Masonan Bedina
Musasa the Koina
Kalawa in a Jingina,
the Rekana Rusina
Mugode or Abana
Sansa Magana
Abason and Kizona
Kona the Puna
Dunker Konama
Sankara Pua
Kikido Rasoma Abarso na kita ka daidai
kumalla sai yin shiga ba dai
kin zaki gaskiya dandan kwani.